ayagine ne musana gayu mane musana abar zaman banza aje a ne musana sana asa rashin sana asa ta gaskin gaske mu ne musana
me dai banga zama ba tunda ban yi kudi ba me dai banga zama ba tunda ban yi kudi ba me dai banga zama ba tunda ban yi kudi ba me dai banga zama ba tunda ban yi kudi ba
na tashi gidan mu banga tayal ba banga gadan yadda motoci masu kai mu shopping ba na san koko da kosai ba rainan madara kai min ba gamin su kullane yana ban san hanyar fara berba kai na baza ya kulle bani ba zan yi fake life ba dalla ta shi gidan talakawa to ba zai yi wan zama gawa dole motsa ne munawa in yi kura ne musana kana cikin tardarin sa'a ko banza na samu kana ku yi ta fadan me zafin nema zan karbe shi da hannun dama kai ko dama ban yi kudi ba talauci bai min kallon
ba ga zama ba tunda ban yi kudi ba me dai ban ga zama ba tunda ban yi kudi ba me dai ban ga zama ba tunda ban yi kudi ba me dai ban ga zama ba
maza gare tashi nema da matan kana da dama wasu kallon banza suke ma baka da kifi baka da kuma yanzu yan mata ma sai da kudi
Allah ba mu kudi
kai man ilimi ma sai da kudi
Allah ba mu kudi
dale wankan nan ne mu kudi
Allah ba mu kudi
ko da mutuncin ma maza ne mu kudi
Allah ba mu kudi
ko iskancin ma sai da kudi
Allah ba mu kudi
samara mu dai na zaman banza
hey zaman banza
yana iya kai mu gida na maza
hey zaman banza
zama mara yanci da cin gabza
hey zaman banza
a tashi a nemi sana'a dai a bar bin inuwa inuwa dai ko da karamar sana'a dai ai ya face ya dai ya dai
banga zama ba tunda ban yi kudi ba me dai banga zama ba tunda ban yi kudi ba zama ba tunda ban yi kudi ba me dai banga zama ba tunda ban yi kudi ba
na dan taba jari bola nai aikin kafinta nai tallan littafi nai tallan aswaki tare da sharbi jumla nai turun wilbaro nai tallan takalma iya wata na saida na tallan tabredi nai sana'ar kifi na yo tallan sire wan ada mai nama kai na sai da gigin yaman gwar har rike ma na saida nai aikin intalam a sharada bakin hanya nai talla na tamfa plaza kantun kwari nai sana'ar zane a kofar kabuga tamu nai tallan tatta sai nai sana'ar zoko an kai ni gurin celoli domin na koyi dinki amma na juya na sere
me dai banga zama ba tunda ban yi kudi ba me dai banga zama ba tunda ban yi kudi ba me dai banga zama ba tunda ban yi kudi ba me dai banga zama ba tunda ban yi kudi ba
on the miss.